This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Gadar bakin tekun nan ta wucin gari da aka kafa domin kwaso kayan agajin jinkai da ake bukata daga jiragen ruwa don farar hula a Gaza ta yi wa an yi zagayen karshe na aiki da ita. A jiya Juma'a, jami'an tsaron Amurka sun ce ba a san ranar da za a sake kafa gadar ba, bayan da kokarin jona ta a bakin gabar tekun Gaza a ranar Larabar da ta wuce ya ci tara saboda tangardar na'ura da rashin kyan yanayi. Mataimakiyar sakataren yada labaran ma'aikatar Pentagon Sabrina Singh ta shaidawa manema labarai cewa wannan wani batu ne da suke kan nazarinsa a duk rana. Gadar ta wucin gadi wadda ake kira JLOTS a takaice an ajiye ta a tashar jiragen ruwa ta Ashdod da ke Isra'ila tun a ƙarshen watan da ya gabata saboda rashin kyan yanayi. Bayan matsalolin yanayi da fasaha da aka fuskanta, ma'aikatar Pentagon ta yaba da abin da aka cimma da gadar wajen taimakawa isar da sama da tan 8,000 na kayan agaji daga tsibirin Cyprus da ke yankin tekun Mediterranean zuwa Gaza tun lokacin da aka fara ayyukan jigilar a tsakiyar watan Mayu. Shugabannin kungiyar tsaro na NATO sun koma gida jiya Juma'a bayan wani taron kwanaki uku da suka yi, inda suka yi bikin cika shekaru 75 da kafa kungiyar, suka kuma kudura aniyar tallafawa Ukraine ta fannin soji zuwa lokaci mai tsawo, sannan suka yi alkawarin cewa makomar Ukraine na a kungiyar ta NATO. Shugabannin sun kuma cicciki kasashen China, Iran da Koriya ta Arewa saboda yadda suke samawa Rasha dama a yakin da take yi da Ukraine. A cikin sanarwar ƙarshen taro da suka fadda, kasashen kawancen sun ce mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine sama da shekaru 2 da suka wuce ta shafi zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin tekun Atlantika da na Turai, ta kuma kawo cikas sosai ga tsaron kasashen duniya. Sanarwar ta kuma ayyana Rasha a matsayin kasar da har yanzu ke zaman babbar barazana ga tsaron kasashen kawancen. Kasashen NATO sun dauki mataki don tabbatar da cewa Ukraine ta yi nasara akan Rasha. Kungiyar ta NATO ta amince da alkawarin ba da taimako ta fannin tsaro ga Ukraine zuwa lokaci mai tsawo, tare da kafa wata sabuwar rundunar soja da ake kira NSATU a takaice don tsara yadda za a samar da kayan aikin soji da ba da horo ga Ukraine. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masana na kallon atisayen soja da aka fara a wannan makon tsakanin kasashen China da Belarus a matsayin martani akan yadda kungiyar tsaro ta NATO ke kara kusantar yankin Asia da tekun Pacific, kuma wata alama ce da ke nuna cewa shishigewa kasashen Turai da China ke yi zai ci gaba da karuwa. Kwana ɗaya kacal da fara taron kungiyar tsaro na NATO a wannan makon, inda Japan da Koriya ta Kudu ke daga cikin manyan mahalarta taron, China ta fara atisayen yaki da ta'addanci na kwanaki 11 da kasar Belarus a Brest, wani birni da ya hada iyaka da kasar Poland. Belarus ta kasance mai goyon bayan mamayar da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi wa Ukraine, kasar da ta hada iyaka da Belarus din da kuma Poland. Atisayen wanda aka yi wa lakabi da Eagle Assault 2024 an tsara shi ne domin karfafa haɗin gwiwar soji da kuma ba kasashen biyu damar tunkarar wasu muhimman batutuwa da suka hada da kai samame a wurin da jama'a da yawa suke, a cewar wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron Belarus. A jiya Juma'a, Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi cewa tawagogin bangarori biyu na Sudan da ke rikici sun haɗu a Geneva a rana ta biyu ta zaman tattaunawa akan tsagaita wuta a yakin ƙasar da nufin kare farar hula da kuma samar da agaji ga miliyoyin mutanen da rikicin ya shafa. Tattaunawar dai ta fara da fuskantar dan kalubale a ranar Alhamis, yayin da ɗaya daga cikin wakilan bangarorin bai je ba, sai dai ba a bayyana bangaren da bai je zaman ba. Amma mai magana da yawun Majalisar Dinkin Duniya a Geneva, Alessandra Vellucci, ta shaidawa manema labarai cewa an fara tattaunawar yanzu. Ms. Vellucci ta ce ko da yake wani bangare na tawagogin bai halarci zaman taron na farko ba, masu shiga tsakani na Majalisar Dinkin Duniya sun iya yin tattaunawar da wakilan bangaren da ya je.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na san yana an tashi lafiya.
Lafiya kalo malama Grace, ya aka yi hutun karshen mako kuma aka shigo karshen mako.
Lafiya lau, ai nace yau ina cewa me ya dauki hankalinka a Amurka, ni me ya dauki hankalina a duniya zan gaya maka.
To malama Grace, muna jin ki. To
ɗan watanni da suka shige muka bada labarin wannan, wanda da dama na san sun ga labarin ko kuma sun ji labarin wannan hamshakin attajirin ƙasar Asiya, mutum mafi arziki a ƙasar Asiya, zan ce ɗan autan shi kenan, shine ɗayan shi da ya rage bai aure ba, shine zai aure. To na san yana tun yaushe aka fara wannan biki na farko dai wai na alkawali ko kuma barin ce a Hausance, na gani ina so.
I see I love you.
Yawa, I see I love. Su gaban Facebook ne su manya-manyan dai hamshakan waɗanda ƴan masu kuɗin duniya haka su suka halarci wannan. Sai wancan bikin sai aka gayyaci Rihanna, ta yi ita ce mawaƙiyar da aka fita, ta mawaƙiyar da aka gayyata, ta yi waƙoƙi ko da minti 30 ne aka ce aka biya ta dala miliyan 4.
Wai 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 wai,
aka biya ta dala miliyan 6 na san yana. shi wannan mai auren lokacin da kanwarsa za ta yi aure bayansa ce aka gayyace ta tayi waka ita lokacin aka biya ta miliyan 4 a wancan lokacin to ita Rihanna da aka gayyace ta sai aka biya ta miliyan 6 to na san yana a wannan shekaran jiya sai aka saki domin su suna in za a yi auren za a yi kwanaki 6 to tun da aka wancan bikin dai yau ai wannan biki na miliyoyi kaza gobe ai wannan miliyoyi na kaza to a cikin wannan makon a ƙarshen makon na ake yin auren ko to sai aka gayyaci Justin Bieber shine aka gayyace shi mawaka to shi kuma na san yana tambaye ni nawa aka biya shi
dala miliyan 10 wai
wato dai dala miliyan 10
wato malama Grace ni fahimta ta kai kudin yayin musu yawa ne har sun rasa mai yanda za su yi da shi
ayo nace maka ana ma magana ai lokacin da aka gayyaci Rihanna nan tayi waƙoƙin minti 30 aka biya ta miliyan 6 din nan mutane sun yi ta cewa su ƙasar India ana fama da talauci da
kaza yawa kware da gaske
yana da irin maƙudan kuɗi din nan ana wasan kuɗi haka wai ba zai iya inganta rayuwar talakawa da suke ke ana ta to miliyan 6 kenan to yau an yi miliyan 10 to na hakikanta cewa lokacin wanda za a gayyata an faɗi mutane biyu da ake tunanin kila su za a gayyata su yi waka a wurin to ana cewa idan waɗanda za a gayyata nan wanda za a gayyata nan tunda aka biya an daga miliyan 4 aka koma 6 aka koma 10 to kila sai an biya su miliyan 20
to malama Grace Allah ya kyauta haka kawai za mu ce mu sakon ce muna ga aure wanda ba irin wancan na indiyawa ba su shi kan malama Grace
yawa
muna ce muna ga Alhaji wato iyalan Alhaji Tijjani Ahmad Uba saboda daurin auren wato yar su Maimunatu Ahmad Uba wanda aka fi sani da Hajju da kuma ma wato mai gidanta ko kuma angonta wato Izzul Arab Muhammad Ismail wato wannan auren dai malama Grace za a daura shi ne a yau 13 ga watan Yuli shekara 2024 da karfe 10:11 na rana kenan a masallacin Sa'ad bin Zaid ko kuma gidan Alhaji Yusuf dake Aminu Kano Way amma dai ba a sa sunan gari ba ko gidan dutse ne ko ina ne to da fatan dai Allah ya ba su zaman lafiya kuma
waɗanda suka san ango da amaryan sun san inda za a yi
a kware da gaske sun san inda za a yi
sannan kuma dan an rage ne saboda irin waɗanda suna jira su ji sadarwa su dauke
Tumala Magrus sai kuma wato taya murna ga iyalan Alhaji Abubakar baban Faral da Alhaji Imran Tufa bisa ga su kuma auren ƴaƴansu da za a yi Suraj Abubakar Gagin da kuma Fatima Imran shi ma wanda za a yi shi a yau Asabar din nan wato babban masallacin birnin Kumasi na kasar Ghana da karfe 10 na safe tare da fatan Allah shi bada ikon zuwa kuma Allah shi bada zuriya daye ba to malama Grace kuma wannan sakon taya murna ga auren da za a daura na Firdausi Umar Aliyu da angonta Musa Abubakar Hassan wanda shi kuma za a daura shi ranar Juma'a in Allah ya kai mu na 19 ga watan wato Muharram wato daidai da ranar 26 ga watan Yulin shekarar nan ta 2024 wato da karfe 2 na rana wanda za a yi shi a babban masallacin Juma'a na Damau da ke karamar hukumar mulkin Kubau ta jihar Kaduna da fatan Allah
makonni biyu kenan masu zuwa
wai mai zurhin ido kenan malama
gari zurhin ido kenan
mai zurhin ido to sai dai wannan shi kuma wato wannan juma'ar mai zuwa ne muna taya murna ga Hajiya Safiya Rabi'u wadda ita kuma za a daura auren wato ƴaƴan su ko kuma bukin auren ƴaƴan su Saifuddin da kuma Hawwa wanda za a yi shi kuma ranar juma'an nan za a yi kamar da muka faɗa 19 ga watan Yuli da karfe 3 na yamma a wato Luxurian Event Center da ke titin Gidado a unguwar Nasarawa GRA ta jihar Kano da fatan Allah ya bada ikon zuwa kuma Allah ya bada zuri'a dai baya kuma albarkaci waɗannan auren raken
to amin sunma amin aka ce ana aure ana haihuwa ana kuma barin wannan duniya
haka
to bari mu mika sakon ta'aziya ga iyalan Reverend Engineer Daniel Kampe Makfu wanda Allah ya ma rasuwa za a kuma yi jana'izarsa gobe Asabar da karfe 10 na safe bayan an yi addu'o'in raka gawa a Equa Good News Bukuru da ke garin Jos sai kuma gaisuwar ta'aziya ga iyalan Ugo Laraba Dauda wadda ita ma Allah ya marasuwa za a yi jana'izar ta ita ma mai zurfin idan kenan mako mai zuwa bayan an yi addu'o'i ranar Juma'a za a kuma yi jana'izar ta ranar Asabar mai zuwa da karfe 9 na safe za a yi jana'izar ta ce ita kuma a garin kokin LCC Zarmaganda bayan makarantar ƴan mata mayakan sama ta ƴan mata a garin Jos to Allah ya ji kan mamatan Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen
to amin su ma'amin malama Grace to bari kuma har yanzu kamar yadda muka ce mu mika gaisuwar ta'aziya wato sada zumunci ne da kuma ta'aziya ta rasuwar Alhaji Usman Tuifu Abubakar Bello zuwa ga matarsa malama Fatuma a unguwar Botai da ke birnin Accra da Hajiya Zainab Bello da Hajiya Balkisu Ho da Hajiya Hawwan Baba da Hajiya Ladi Kaduna Rafin Guza Hayin Na'iya da Hajiya Hawaruga da kuma Hajiya Aminatu Siddu Amurka sai Hajiya Rahama Umar Sanda Amurka da malama Zainab Ainan Amurka da Hajiya Nafisa UK da Alhaji Ali German da Alhaji Garba Spain da Alhaji Jafar Bello Belgium da Abdulrahman Bello Amurka da Alhaji Aljumma Bote Accra da Alhaji Ali Siddu Belgium da Alhaji Burayma Bello Bote Accra da kuma Alhaji Ilyasu Bello Bote Accra da Alhaji Nura Baban Nura Accra da sai kuma ƴaƴansa Ahmad Rufai Tifa Amurka da Yusuf Tifo Botwe a Accra da kuma Samira Tifu Amurka da Imran Tifu Botwe Accra da iyalan gidan marigayi Alhaji Bello da ke Bote da kuma marigayi ya Hajiya Hassana ya to karamar hukumar mulkin Yabo da ke jihar Sokoto
to bari kuma mu rufe wannan babban gaishe-gaishe da waɗannan gaishe-gaishe da suka hada da Haddabi mai computer mai yama sai Ahmed Ladan Girkau da Comrade Ilyas Yakubu Digawa sai Ibrahim mai wankin hula Akimba sai Yahaya Dano Azare da Isa Jika mai saje sai Aminu likitan dabbobi birnin Malam da Nura Abubakar gidan Abba da Zaki Sudangi Zomawa sai Kabiru Abubakar Bulayanki da Rilwanu Saidu Gayari sai Ashiru Usman Sabuwa Gwaram duk garuruwan ku ne nan na sanyina
kware da gaske
da Sani Ashura ashe duk kila ba ka san mutanen da Sani Ashura mai goro sai Nazifi Ibrahim Rugan Malam daga karshe muna mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga Umaru Makeri kasuwar Jega da fatar an tashi lafiya
to amin summa amin malama ni ma na gaida wanda ke kin mulgude sunan shi Kabiru Bulan Yaki
bula
kuma na san dai na kuma san ba za ki ta umanta da bula bayan kin ci bula a nan Amurka na ka miki bula
wato bula abu abinci ne bulan kuma suna ne a
shi a gari ne ai bulan yake kuma tsakanin sa da kauyen malama Gres ko da kafa ma sai ka je daga sanyin nan zuwa bulan yake da kafa
ko su ne suka fara bulan nan ne
ba su suka fara yin bula ba sunan dai garin ne ni ban san yadda ya samu dangantaka da bula ba amma dai zamu tambaye malam Kabiru
sai mun ne mu tarihin bulan yakin nan
a gaskiya don haka malam Kabiru yana jimu malam Kabiru in ka ji sai ka gaya mana menene dangantakar garin ku da kuma bula tunda malama Gres ta ci bula ta ji yadda bula yake a nan Amurka
ta ci bula a shi ne har ashe bulan kunce wannan garin bulan yaki
na'am
masha Allah yawa na ilmantu
na'am
to na san yana yau ma mun yi bako
na'am malama Gres lalle kamar yadda muka yi ba masu sauraron mu matashiya Allah yadda yau zamu wato kawo musu tattaunawa da muka yi da babban bakon mu wato wani ɗaya daga cikin masu bada gudunmuwa ga sha'anin harshen Hausa musamman bangaren nishadantarwa wato Nazifi Asnanik
to mun dace baraka wakile mu baraka Bashir a birnin Kano ta yi hira da shi sabili da haka aka ce waka mu a baki mai ta tafi dadi ga baraka da bakon nata
Assalamu alaikum sunana Nazifi Abdulsalam Yusuf kamar yadda aka fi sani amma an fi sani na da Nazifi Asnanik kuma ni mawaki ne ni yes of course mawaki ne ni an san na a waka amma kuma ina yin producing films ni na yi producing films kamar irin su dan marayan daki dakin amarya da sauransu currently kuma ni nake shirya labari na series da Amini sai yake directing na kamfanin Sierra Movies na fara waka ne tun rubutu na fara gaskiya ba rerawa ba daga baya kuma nazo na fara rerawa bisa shawarwari na abokai na cewa okay kai ma ka gwada ka gani ko zaka iya kuma na gwada Allah da ikon sa kuma mutane suka karba gaskiya dai ko da fara rubutun waka ta tunda ita ce wacce zance na iya lissafa shekaru na cikin film industry shine bana mantawa na fara rubutun waka tun wajen 2005 kuma wannan lokacin shine kuma matakin farko da na fara shiga film industry
kizo farin duba zara uki kizo in duba iya sanina bas san a yau ina take ba zara uzo gure ce ake tunima zara uki ce yau ake tunima kizo zahara kizo sarauniya
harka irin ta sana'a ta waka ko film shine ina alfahari da inga an san Nazifi ba a cikin gida a Kano ba a Nigeria ba outside of Nigeria inga an ce Nazifi to mutum yana da wata daraja wanda idan ni na ganshi kuma naji cewa yana so na ina jin dadi sosai ina kuma alfahari da wannan so dubban mutane zaka ji suna Nazifi to nagode wa Allah da wannan ita ce gaskiya nasarar da bana iya manta da ita aka san haka kuma dama wannan duk mutumin da ya samu wata nasara baka samu baka iya sanin ka da masa anan wajen wani kuma kaga har koran sun kau shi kuma baka yi mishi ba ko kuma abin da kake bayi masa so wannan ba wai ina jin wannan bane kawai sai dai wani lokacin in na kalli wanda muke yare daya na ji cewa shi yana ganin cewa abin da muke yi kamar ba wani abu ne wanda muke ciyar da kanmu ko muke da alfanar da kanmu ba to sai in ga to wannan kamar ya sace mana guya bai kara mana karfin guya ba to wannan gaskiya shine kalubalen da zan ce kullun ina ta akwai sun da shi kuma sai dai mu ce kawai Allah ya gani da mu gaba daya kuma Allah ya samu dace ita kuma waƙar halitta yes na yi waka na halitta dan ina kowa ya sani waka ta halitta da nayi ina da tsawon zikin da tsabe yi waka ba gaskiya kuma Allah da ikon sa nazo na dauko rubutun wannan wakar mutane sun ji ni nazo a bayar da suka saba jina ba dan gaskiya bana hawa tempo mai gudu ina dan hawa ka ji ina dan yin waka a hankali ka ho mu zauna ladi din ba ba sai wata rana a hankali sai kuma wannan karan aka ji ina ta yabon wata ina yi so na duba ni kawai na ga cewa okay yanayin dan wannan lokacin ga yanayin irin rubutun da suke so so sai sa ni kilkili ita wannan waka ta halitta dan kusan ba sunan ba ya fara hawa kai ba kawai nayi rubutun wakan ne daga baya kuma sai na zo na sa wannan sunan halitta din Allah da ikonsa kuma sai ta karbo a hannun wato masu sauraro har ma hannun abokan aiki wanda suka ringa taya ni muna promoting din wakan
Dawiya ya halitta Rabiya ya halitta Halitta Masoyiya ta Ina naganta Ina taso Upada mukuna rasa ya zana kwadanta Halitta Allah ya halitta Duba duba Da Allah duba zahirta Halitta Ma'ana Na ce akalli
malama
gari malama an kwaro hira na san yinda
saboda karancin lokaci nan zamu abin nan zamu dan dasa aya amma masu sauraron mu sai su biyo mu domin jin shin ya ta kaya a tattaunawar da muka yi da naziki
asuna ne alkawali
kaya ne
to kada ku bari a ba ku labari na san yinda ka bi ni bashin labari makon da ya wuce zan ba ku labari kenan sai lokaci ya halin nashi
kware da gaske
sabili da haka ba zan fasa ba
to ba
babarbare ne yake talabure da a birni
to ai kaji matsala
yawa to shikenan shi ka san in kana tafiya duk matafiya sani idan ka je inda mota takan tsaya ko da tasha ce ko kuma mahada ce duk dai inda gefen tituna nan cikin gari din nan zaka sai samu masu saye da sai da abubuwa daga kama daga su geda ne su goro ne su lemu ne musamman dai buredi matafiya an san su da a tasha da sayan buredi
sosai
shikenan wannan yana talaburedin a kasuwar nan akwai gidan mai so yana kan hanya kenan sai ya hangi mota ta yi kona an aje sai ya tafi ashe shi yana tsammani fasinjoji ne a ciki so ya rugo tagogi a bude ya ce a sai buredi beje abinda sai mika buredi sai ji an karba
to
sai ya sake daga buredi sai mika sai ji an karba ya daga buredi ya mika ta taga kawai shi yana ta zara buredi yana mika baya ga ya bada guda hudu
yana jiran a bada kudi
yana jiran a bada kudi sai ya mika hannu yace to a bashi kudin tukunna kafin ya sake yiwa buredi yana karewa ya leka yace kudi nake jira malam yaji turu da ya leka kawai sai ga ashe awaki ne a cikin mota yake ta mika mama buredi suna tsaya kudi suna cinyewa
lalle babarbari lalle wannan babarbari ya ka ba nikan da su wanda abu sai babarbari ko babubiri
a to ashe kila ba fulata ne ya aiko da labarin yace a ce wai ana cewa fulata to ga babarbari masu waye masu hikima masu ma neman
kai kai ta ni kabire da kai baka tsaya kaga ba zaka ba wai kai shikenan
kai sai da in ya daga daga ka kawai sai ya mika
ai to shikenan
an ja kawai
ai ko ya cinki
yana gani ya sai
gobe ai ya samu kasuwa gobe ya koma kuma
sai kenan haka kace daga malama Bajilu na daga mana hannu sabili da haka tinas mujaburki da yanzu a madadin
Murtala Faruk sanyin na
alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya da
gari zan zo in nake ke masoyiya da in dai da kina a duniya ban barke kiyo
wa Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Zuwa madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da sun hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauki da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.
Allah bai ne.